Tun bayan fara samun saukar ruwan saman a wasu yankuna a nan Kano, wasu daga cikin mutane suka fara zaman dardar bisa yanayin da suke ciki na rashin kyakkyawan muhalli da ya haɗa da rashin kyakkyawan rufi ko kuma tsohon gini da ma tushewar magudanan ruwa. Sai dai kowane mataki mutane za su ɗauka don gyaran muhallin nasu don tunkarar damuna ga zantawar mu da wasu mutane.
Hankali na ma bai karkato kan gyaran muhalli na ba, domin akwai gyararrakin iri-iri daban-daban, saboda yau kana can gobe kana son duba da yanayin neman abinci da ake fita.
Ke fuskanta akwai dan dakali na dan babban da ke son sake sabo na mare min breaking tire saboda zaizayar ruwa idan ya zo. Akwai dan matsalar da ba a rasa ba.
Ina noma hanyar ruwa ina bi ina gyarawa saboda ledoji da shauran suka ci min barna.
Damuna tunda ta taho za a samu ruwa insha Allah, mu gyara gona, mu tsara tushiya, mu gyare ta mu sannan mu jira ruwan shuka mai shuka.
Dr. Kabir Ibrahim Getso shine kwamishinan ma'aikata kula da muhalli a nan Kano ya ce sini ma'aikatar ta yi shiri na musamman domin ganin an magance duk wata barazana ta ambaliyar ruwa ta hanyar fara gangamin yasar manyan magudanan ruwa.
Tunkarar damuna wanda lokaci ne wanda ya kamata mu ƙara inganta tsaftar muhalli, duba da cewa ruwa zai iya zuba kowane lokaci, wanda kuma idan bamu tsaftace muhallin mu ba, musamman ma bamu kwashe shara ba, ruwa zai iya wanke sharan nan ya tura ta cikin magudanan ruwa ko gidajen mu, wanda wannan kan iya haifar da cututtuka ko kuma ya haifar da ambaliyar ruwa. Muna kira ga jama'a tabbatar cewa sun tsaftace magudanan ruwan su, sun tsaftace gidajen su. Gwamnatin jihar Kano ma tana dab da kammala shirye-shirye wanda za ta yashe magudanan ruwa, manya-manyan magudanan ruwa da suke fadin jihar Kano domin kaucewa ambaliyar ruwa.
Tuni dai hukumomi ke jan hankali da a guji zubar da shara a ko'ina domin ita ma na barazana ga faruwar ambaliyar ruwa. Ummul Khair Rabi Yusuf, Freedom Radio.